And we have to appreciate what the Nigerian health workers have done, but there is a lot more to do.
Ministan wanda yake magana a karo na farko bayan amsar madafin iko da ganawa da dukkan sassan ma'aikatan lafiya ya ce hakika akwai jami'an lafiya musamman ma a yankunan karkara da ke fadi tashin kula da majinyata kuma suna buƙatar a ba su ƙwarin gwiwar yin hidima ga ƙasa.
Almost 90% or more of our medical devices are imported, yet we have unemployed people, we have engineers.
A nan ministan ya nuna damuwa cewa kimanin kashi 90 cikin 100 ko ma fiye na magunguna da sauran kayan jinya da ake amfani da su a Najeriya daga waje ake shigo da su, da haka za a buɗe tsarin da za a rika samar da su a cikin gida.
Yanda kowace ƙasa take yi wasu da cikin magungunanta, to mu ma ba wai sai an je wata ƙasa can nesa an kawo abin da zai kwana al'ummarmu ba. Banda magani na zamani, akwai traditional medicine namu wanda su ma zuwa a bincike su a ga amfanin da za su iya yi, tunda ko ƙasashen Turawa su ma suna amfani da herbal medicine, amma sai an yi bincike a kai. To waɗannan tsare-tsaren su za su ƙara haɓaka harkan sarrafa magunguna, samun aiki wa matasanmu a ƙasarmu, ba kawai na magani ba, har da wasu abubuwa kaman kayan aiki a asibiti. Me zai sa gadon asibiti sai an je an so shi daga wata ƙasa bayan muna da wanda su haɗa shi a nan ƙasar nan?
Dr. Fati ya yi alwashin bin duka hanyoyin shawo kan likitoci su daina tafiya yajin aiki don ceton marasa galihu.
A haɗa kai domin a taimaka al'umma. Misali, yanzu mace ta je aihuwa ta shiga naƙuda, jini ya tsinke mata, amma a ce ma'aikacin lafiya ce ba zai ganta ba, ai kaga bai yi adalci ba. Wai domin shi ba biyan shi wani abu nashi ba. Wannan abin da za a biyan shi za a iya biyan shi daga baya, amma ai dole ya kula da ceton rai domin shi ne dalilin da yasa aka shiga cikin lafiya. To muna ga cewa ma'aikatan lafiya da likitocin da ingozomomin da nurses, pharmacists da duka sun fahimci wannan buƙatan cewa ya kamata mu haɗa kai, duk da akwai bambance-bambance, amma kada bambance-bambancen mu zo ya taɓa rayuwar al'ummarmu.
Ministan ya gudanar da zaman ganawa da manema labaru da ƙaramin ministan lafiya Dr. Tunjiya Lausa, wanda ya maida hankali kan amfani da adana bayanan majinyata a na'ura don sauƙaƙa ba da kulawa a ko'ina.
It becomes easy to start the process of data when we see patients, we see them, and then you can now begin to share data. Somebody that went to you today.
Za mu maida hankali wajen tara bayanan majinyaci, don haka in ya shiga wannan asibiti a wannan gari, to gobe in ya shiga asibiti a wani gari sai kawai a duba na'ura a ga bayanan don ci gaba da kulawa da shi cikin sauƙi. Ficewar ƙwararrun likitoci daga Najeriya zuwa ƙetare don samun albashi mai kyau na daga ƙalubalen kiwon lafiya a Najeriya, inda Minista Fati ya ce akwai ɓoyayyun ƙwararru a cikin gida da za a fito da su fili don mutane su riƙa amfana da ƙwarewarsu. Nasiru Adamu, Malika, Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.